Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Haka kuma za a iya kama mu ta yanar gizon mu a voahausa.com ko kuma a kasance da mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live yanzu haka dan sauraron mu. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Nazir Ahmad Hausawa,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 28 ga watan Oktoba shekarar 2016, zamu yi magana ne game da kwalliyar mata ta zamanin nan.
Kwalliya yana da kyau, mata su dinga yi ado ne wanda idan kina yi zaki karrawa kanki mutunci, ba za a raina ki ba, wani ma ba zai ganki ba ya wulakanta ki. Mazan yanzu kuma suna son irin kwalliya. Me kwalliya suke so, suna ganin ki a can.
To su ma masu yawa mata waɗannan kwalliya don kwatalle su suna kallon abin daban.
Ya kamata maza su sani, ai ba za ka ga mace ba tana da wani abu za a baki, wani abu, wani kala a idanu, sai ka aza ko maybe fuskanta ne. Da ya san yana damun sun dama, ai da ya tambaye ta a zanyi, kina shafa wannan abu kullum, ki dan wanke fuskanki mana.
To akwai cigaban tattaunawar mu da mawaki a Jamhuriyar Niger da muka faro a makon da ya gabata, wato Mahmud Sani na Danko. Akwai amsoshinku na Facebook da Twitter akan wannan batu wanda zamu karanto muku kai tsaye.
To haka yake, sai kamar yadda Maryam tace zamu karanto sakonnin ne kai tsaye. Ina ga bari in faro da kadan da suke cikin nan na Twitter yawa.
Okay.
To ga wannan @Saleh Muhammad 1 yace YDG, wato yana nufin yau da gobe. Makeup ko kuma kwalliya ga mata yanzu akwai matsala, yakan dafa fata da kuma warin jiki daga mace ta wurin da zaka ji yana tashi.
To ga Bilkis Ahmad ta turo a Facebook ta ce mace ƴar kwalliya ce amma too much of everything is bad. Wato ko kome da yawa ko? Idan yayi yawa ba daɗi, maimakon a yi kyau sai a yi muni. Saboda haka mai kwalliya sai sa sai sai mata.
To sai kuma wani sako daga Facebook, shi kuma daga bangaren maza ne, akan maganar kwalliya, ce Shu'aibu Adamu Bagwai yace yau da gobe kwalliya aba ce mai kyau musamman ga ƴa mace. To amma abinda ƴan matan ke shafawa domin su burge samari a wannan lokaci yana wuce gona da iri. Ni shawara da zan baiwa ƴan matan wannan zamani shine, idan suka sayo kayan yi fuskar su fenti domin ta canja kala, to su rinka fenti gaba ɗaya jikin su domin shi ma ya canja kalar ya tashi bai daya da fuskar.
To ba
to ga wani a cikin Twitter din da shi kuma @Bajoga Haladu yace @VOA Hausa, ai babban abin da zai taimaka wa mata wajen kwalliya shine a saya musu kayan kwalliya.
Kaji kuma wani daidai
ke. To ga Ahmad Modibbo yace makeup ko shakiyanci, yana da kyau a gyara jiki musamman irin yanda iyaye da kakanni suka koyar, wanda baya cutar da fatar jiki, amma irin kwalliyar ƴaƴan mata na yanzu ai abin sai dai ai sha'ani.
Haka to sai sako, barin tabo sakon mata. Wannan yazo daga Bilkisu Ahmad Jos. Yace mace ƴar kwalliya ce amma too much of everything is bad. Da turanci tayi abin nan ko?
Na karanto wannan.
Sai na ga abin nan a Aisha Gubu. Tace makeup na wannan lokaci ba abin burgewa bane, saboda ana zarce misali tun yana kyau har ya zama abin kyama. Natural beauty was simple and light makeup yafi. Wai turanci wato tana so ta ce wato kyawu na hakika yafi sauki kuma yafi kyau.
Da wannan kuma da matan saboda yau ka san naga mata
sun yau duk kowa
to ba na yi mamaki sosai ganin sakunan mata da yawa
ko
dan harka su ce
ga Ummu Muhammad tace kwalliya irin ta zamanin nan ni dai ba ta burge ni kuma ina neman tsarin Allah ya tsare ni da zuriyata da duk wannan da ba sa so to
kwalliya ko ka dauka rai to ga wani a sakon shi kuma Twitter at bala underscore karasua yace at VOA Hausa kwalliyar mata ta wannan zamani ba a iya cewa komai saboda yadda wasu daga cikin su ke amfani da man shafawa mai sauya launin fata to fa
haka
bari in ƙara guda ɗaya to a Twitter din tunda su guntaye ne akwai wannan kuma at Ahmad underscore bajoga yace to at VOA Hausa yau da gobe tabbas wannan kwalliya da mata ke yi don su burge maza ne abu ne da yazo a zamani ko kuma zamani ya jawo shi in har ba su yi ba za a bar su a baya
to sai kuma Amina Ibrahim an Maiduguri a Facebook tace yau da gobe abu namu maganin akwabe mu abin da yasa ƴan uwana mata suke yin kwalliya da ake kira make up a turanci samarin yanzu ne sun sa kawai sun fi son fara kuma mai tsafta amma fa ni ba na irin wannan kwalliyar saboda mayukan da ake amfani da su ni ban yarda da su ba ni ban san abin da zai sa ta canza a halitta ta wanda ubangiji Allah yayi min a ƙarshe ina addu'a Allah ya sa mu dace
to amin
to ga Zahra'u Abubakar tace kwalliya abu ne mai kyau sai dai kuma ba ko ina ake yin kwalliyar ba akwai lokacin mace za ta yi kwalliya ta samu lada idan ta yi wa mijin take nan wani wurin kuma idan ta yi zunubi ta za ta kwasa yanzu irin kayan kwalliyar na
da ake
ba su da illar suna da illa a lafiyar mu don haka mu kiyaye
to ga bari in ƙara shiga shafin mu na Twitter din inda at ad underscore mahuta yace at VOA Hausa yau da gobe kwalliyar zamani wato make up tana ƙara fito da mata kuma duk budurwar da bata kwalliya zara menene dade okay za ta dade yana nufin za ta dade bata samu miji ba
to
kana ka duba na maza miji
to na makale ma matan ne saboda naji dadin ganin su da su akwai wani sako guda daya a wani Ahmad Modibbo yace make up ko shakiyanci
na karanto
shi wannan to ya ne muke karo to sai baba gana Alhaji Dabuwa Unguru guru yace salam filin yau da gobe hakika wannan kwalliya da mata ke yi a wannan zamanin wanda a yanzu ta canja salon da cewar make up gaskiya wannan lamari yana damun iyaye mafita dai ga wannan shine iyaye su sanya ido kan shige da ficen yaran su su ma masu wannan dabi'a su ji tsoron Allah da gudunmuwar da suke bayarwa na lalata tarbiyar al'umma sako daga baba gana Alhaji Dabuwa guru
to naga kuna karo nace ko sai na muku kwalliyar ne to ga wannan kuma Aisha yau gaskiya mata yau an yi abin kai an taba ka sosai kuma haka muke so sai dinga aikowa mana to ga wannan at Aisha underscore Yarima 1 tace gara wannan mata kan aiko dama tace at VOA Hausa ni bana ba wa ƴan uwana mata shawara su yi makeup just kawai su yi inda Allah ya ce abu ne kawai su hakura a yanda yi su kenan
okay
to ai ina ga dole a nan
zamanin okay to ga Bashir Mukhtar Yusuf Zariya yace na gamu da wata hanyar take ce min za ta je shago a mata makeup ba tare da na tambaye ta ta ci gaba da cewa ita shagon wani ci ne da za ta saboda maza sun fi iya wannan sana'a ta makeup to wannan shine abin da yake faruwa duk wacce kaji ta ce za ta je makeup ko matar aure ce to wallahi wani ne zai yi mata
to zamu ji a cikin tattauna da muka da masana kwalliyar to Maryam bari in faɗi abin da ke gaba bari kuma yanzu mu ji shin baraka da muka bata aiki a Kano muka ce ya kamata ta samo mana ƴan mata mu ji me za su ce akan wannan yawa to ga yadda suka yi da ita
washin me yasa ƴan matawa suke son yin kwalliya
to gaskiya yana da kyau mace daman ita da tsafta aka san mace da kwalliya aka ce annazabatu minal imani kwalliya yana da kyau mata su dinga yi ado ne wanda idan kina yi zaki karrawa kanki mutunci da komai da dai ba za a raina ki ba wani ma ba zai ganki ba ya wulakanta ki mazan yanzu kuma suna son irin kwalliya me kwalliya take so sai suna ganin ki a can sannan za su yi tunanin ai in suka aure ki ma zaki ba a son kazama ai ba ta da wannan dadi ki a ni da sauransu
to ku ragowa ƴan matan ku me a tunanin ku me yasa mata suke kwalliya
Ai kun ga mace ba za ta zauna kamar jaka ba ta dinga zama ba ta da kulliya ba ba ta da gyara jiki da tsafta ba da sauran su kullaye
saboda mazan yanzu su in basu ga mutun da kulliya ba sa son su suka ga mutun kamar baya kulliya sai su mai da shi kamar jaki amma an kai kulliya an fi ganin ka da mutunci an fi son ka
mama ne zuban sai kiga an jaja kira an jajan baki an saho da nan idan mutum
kuma yana zuwa da zamani ai da ba haka ake wannan jagirar da konsula da ake tasawa da foundation ba yanzu kuma da zamanin ya zo da haka ake tafiya da shi suna ganin yana kyau wa'ansu su ga matan sun zama kamar aljanu wasu kuma su ga sun yi kyau amma an kai daidai ai yana yin kyau su ma suna gani suke sha'awa
haka wai haka ne
haka ne saboda yanzu in ba kwalliyar bane ba mazan yanzu ba ganin ka suke stay suna son ka bayan sai da kwalliya
to wasu mazan sukan ce idan mace ta yi kwalliya suka ganta yau da kwalliya washe gari suka ganta babu kwalliya sai su ga kaman ba mutum da suka gani bane
kwalliya ce wata iri da ake yi a dinga shashafa faudodi ki canje halittu ki canje menene amma dai yana yin kyau suna so su ma wai ba sa so ba
kina jan concealer da menene ki zama kamar baki ba
ina jan amma dai daidai nake yi
daidai idan kika ja wadannan kwalliye jagira da sauran su washe gari idan sauran yanki ya ganki zai san ke ce
zai san ni ce
ba ka yi na fitan hankali kenan
ba na yi na fitan hankali daidai nake yi
to shi kuna jan hankalin mazan kuwa
jan hankalin su sosai ma
akan samu wadanda ba sa so
akwai wanda yake cewa baya son kwalliya kamar aljanu a dai dinga yi yadda aka saba yi da kadan kadan yace ake yi da haka kadan kadan shi suke so ba sa so to shine da kin ga yanzu samarin da akwai wanda idan kika yi kwalliyar zai ganki washe gari kuma idan baki kwalliyar ba zai iya rashin gane ki akwai kuma wanda idan kika yi zai gane ki in ma baki ba zai gane ki akwai kuma wanda ba sa son kwalliya ta cika yawa kuma ake kankin kanki ma idan kika yi daidai tafi miki kyau yadda ba za ki fita daga hankalinki har ya tinki ba da har wani zai ga ba zai gane ki ba in ya ganki ba a kulliya
kenan kuna yaudarar maza
ana yaudarar su wa'ansu tabannan barnin ba laifi
ana ki kuna yaudarar su
tabbas ana yaudarar maza ta kulliya ba laifi amma ba sosai wasu ba sa son kulliyar
to fa daga nan kuma sai mu tsallaka Abuja inda Usman ya tattauna da wata gwanar kulliya
to assalamu alaikum
wa alaikum salam
to da farko me sunanki
Sunana Salma Abdulsalam.
Salma, menene sana'arki?
I'm a professional makeup artist.
Wato me yin kwalliya ce kenan?
Eh, me yin kwalliya
Yawa. To, shin wannan kwalliyar da ake yi tukunna, wai menene ake nufi da yin kwalliya ne na mata da ake ta yi ne? Zaki ga an gyara ido, an ja gazal, an yanke gashin gira, an gyara, an saka wani abu.
Okay, so wannan kwalliyar it has always been around for ages. Wai a ce mata su gyara jikin su, ba domin komai kawai ba, domin kansu. Tun kamun ma a haife mu din nan da muke nan yanzu. Ana kwalliya. Ma kwalliyar ba domin kowa bane ne from my own point of view dai ina ganin kwalliyar mata suna yi ne domin they should be able to like zanna yanda suke so I don't really know how to spin in house kaman
zabin su ne su yi abu
yes exactly
amma salmo suna cewa fa matan suna yin kwalliyar ne wani lokaci saboda in ba haka ba maza ma ba sa kula su ko ba sa son su ne wasu haka suka ce a cikin tattaunawar da akai da su
basu sani ba kenan basu sani ba ni bana ganin kiyaye haka in mutum yana tayi kwalliya in na mace tayi kwalliya shine domin she wants to enhance tana son she wants to look better ba wai maybe dun ba ta da kyau bane take kwalliya ba dun shi mutum bai da kyau ba ko kuma ni na san mazaje da yawa ma da ba sa son kwalliya so ba wai ana yin kwalliya ba domin su ce suna son ka ba ko wani abu haka nan
akalla in za a yi wanne kika fi in za a yi biki ne ko ko haka nan kawai sai mace ta kama zuwa yi mana kwalliya sai a biya kawai sai a kama kwalliya
ai duka yana nan a ciki in mace tana da wurin zuwa maybe wanda ta gan is very important za ta iya zuwa ta yi kwalliya ko kuma lokacin biki wai su ma suna yin kwalliya kawai na zaman gida wai su maybe kamun mazajen su dawo gida haka za su iya yin kwalliya don kawai want to just look good for their partner
ya aka yi kika fara wannan harkar ta kwalliya
to ina karama dai I've always been fascinated ina son kwalliya lokacin ma ba a bari na yanzu ga shafe nan ina shafa mu tana kora ta za ta kore ni in je wanke fuska na ko wani abu hakan nan
da kwalliya
in ji gaba ban fara shi kaman sana'a ba, kawai abin da nake so ne ina yi a fuska na da. Sai kawai ina cikin girma, ina girma, abin ya fara, azin ya fara shigowa Nigeria haka da yawa, like a lot of people are making up.
Mutane.
So I decided to take it a little bit more seriously. Na je makaranta, I went to school, a makeup school.
Oh, makaranta kike.
Na yi akwai makaranta a Abuja, Zaron Gwarimpa.
Eh.
Okay, so na yi makaranta for close to like 3 months ina kan koya. Ko lokacin ma da na gama koya ma ina dai ne a fuska na kawai dai. It's not ba sana'a bane. Very recently ne na fara sana'a.
To ana samun kwabbai ne? Ana samun kuɗi?
Gaskiya ana samun kuɗi kan in kuɗi ne. Wannan ba. Kasan mata dole su yi kwalliya, mata suna son kwalliya. Wannan ma suna son kwalliya.
Eh.
Zan ga ganin mata.
Eh, to amma misali yanzu kawai yanzu da fuska ta yin ce wannan ɗan mummunar fuskar ta samu ta gazal ta dan gyara girar ki a caje ni kaman nawa misali
kin daily makeup ne, it depends kasan wani abu a Nigeria na makeup din ko it really depends on abubuwa da yawa kaman location
wuri kenan da kuma abin da ake yi,
then maybe kai din ma yourself as a makeup artist, it really depends on yanda kake ganin kanka kuma yanda ka gan siyawanka ya. Akwai wani makeup artist yanzun a wurin suna charging mutum close to like 50,000-30,000
akalla kinga 60,000 ne dala 150 kenan akalla
kusan 150 kenan ta gani. So wasu kuma suna charging mutum as low as 10,000 10,000 ko 15,000 ko yaran kaman Abuja ko Lagos, mu ɗan Abuja ɗinnan ta gani kasan abubuwanmu yana da ɗan tsada, amma in ka dawo ta the northern side kaman su Bauchi ko Kaduna haka yana ɗan
sauki. Yawa tunda kin ce makaranta kika je, na so a ce na tambayi likita, to amma har ila yau indai har na samu likita zan tambaye shi akai, dan kila ku a makaranta an gaya muku a bangaren lafiyar jikin mutum, shin wannan kwalliyar da ake kinga za a shafa hoda, za a shafa kwalli gashi gazal ga komai dai yana nan an mammulka wa fuska da jiki misali, ba an gaya muku cewa yana da wani matsala a lafiyar mutum kaman a fatarka?
Eh, gaskiya wani su kwalliya suna da matsala, domin ka ga as with every other thing akwai fake product, akwai wanda kuma
na jabu
so as every other thing in Canada son kai kwalliyan nan abun nan shine you have to be very careful kar ka samu fake products kuma ko ma mai kyau din ka samu akwai lokacin yi kuma lokacin da ya kamata ka dan bar jikinka ya dan huta ba kullun
malkai ke ta shafa ba.
Eh, ba kullun bane, kuma ka ga mu da muke wannan sana'an kullun muna fada in kai in ka dawo zaka kwanta kaman da daddare haka ya kamata ka dan wanke jikinka, take care of your skin for the next day. Gaskiya in ka samu wanda ba mai kyau bane ko kuma in ka hada shi da datti baka iya ba ka hada shi da dan wanke datti haka yana da illa kan, because akwai abubuwa daban-daban that can happen to somebody makeup.
Wannan makeup din da ake shin ya kamata ni ina son makeup in zo in yi ne in biya a mun koko ni da kaina zan iya yin abina, in kuma ni zan yi wa kaina ya za a yi in san cewa nayi daidai ko ban yi daidai ba, ni in mutum mata da suke gida misali?
Yanzu ka ga mata da suke gida ni in sani ne, I would advise da a koya.
Za ki ba su shawara?
Eh, zan ba da shawara ta koya, wanda za ta iya koya ta koya, don ba kullum bane za ka so kana fita daga gidanka wai za ka je ka yi makeup a wani makeup studio haka ne. In abu ya taso da is very important kaman fita ko kuma biki haka, and now in the hope of maybe a makeup artist, kuma yanda kake ce, yanda ka tambaye ni ya za ka yi ka san ka yi daidai ko ba ka yi daidai ba, shi ne ɗin makeup ɗin nan yanda muke yin shi kaman shekara 10 da baya ba ka ke yin shi yanzu ba. So it's constantly evolving, it's constantly changing.
Yana ta canzawa.
So yana canzawa, you need to be very very vigilant ne, and kawai kai ta dubawa, the world is technology inclined yanzu.
Eh, yanzu duniya wato kimiya ta yi yawa a duniya.
Kana
sanin trend to follow in kana idan na gane ki dan masu sauraro su gane, wato kaman misali da kika ce mutum zai iya following trend, kaman misali ya dinga duba menene yake tafiya a wannan lokacin, sannan kuma menene na yanzu ko na jiya ko na gobe.
Haka.
To na gane. Daga ƙarshe tambayar da nake son in miki, wannan sana'ar da kike yi yanzu, shin kina ga idan aka ce matasa mata su koyi wa'annan sana'ar da ta shafi irin wannan makeup din misali, zaki iya ba su shawara cewa lallai su je su koya su dogara da ita kuma?
A'a, a gaskiya ba zan iya ce su zama reliant a kan makeup kawai ba. Because yanzu a Nigeria yanzu haka ma the market is saturated. Zan iya ce su
kasuwa kaman ta cushe kenan.
Exactly, kasuwa yanzu haka akwai mutane da yawa da suna yi yanzu. Kuma kaga in kowa ya zo ya fara yi ai babu sana'a kenan. So I would say su koya amma it shouldn't be something they should rely exactly because I feel like zuwa gaba kowa ma za su iya makeup din su. It's not going to be like something that
wato nan gaba kowa zai iya da kanshi.
Exactly, nan gaba kowa zai iya da kanshi ba sai an ringa zuwa ana ce wai muna neman makeup artist da zamu biya ba ko wani abu haka nan. Da muka fara kaman like 2 to 3 years back. Yana fin tsaki ma yanzu zaka gan kudin ma da za a charge mutum ya fara raguwa with as in ya fara raguwa little by little because yanzu ma kowa sun fara iyawa.
To amma kamar misali kukan ji kukan a ce maza su ce mi isa mata ke wannan abin ne ko kuma su ce kai gara a bar su si ta yi wanne kuka fi samu?
Gaskiya kullum muna cikin jin haka wani zubin ma za ka je kamar ni yanzu zan je zan yi ma amarya makeup in zo yi ma amarya makeup sai ka ji wai mijinta ya ce shi baya so ko kuma kar a safa mata mazan ka san sai a hankali dai ba mu san ana kokarin a musu abu maybe na matan shi tana ganin kamar she's trying to look good for him ki kuma wai gwamnati a bar fuskanta haka
kwanaki an ce wani ya ce an zo auren kawai sai ya ga amta sha makeup ta yi kyau washe gari ranan da za a daura aure ya zo da safi sai ya ga ba ta yi ko wanka ba ta yi ba kai ya ga fuska ne ce ya dai gaskiya ya fasa
amma ni in ta tambaye ni ni wannan I don't think is the fault of makeup kasan kamun zaka aure mutum ya kamata sai ka riga ka san ta ai da makeup da ba makeup fuskanta so ya wannan I will not really blame the makeup amma kaga
irin da kila kila kullun tana yi ne baya gani
ni ba zan gani laifin ta ba ya kamata maza su sani ai nan ba za ka ga nan mace ba tana da wani abu za a baki wani color a idanu sai ka aza ko maybe fuskanta ne da ya san yana damu tun da ma aiza ya tambaye ta azin instead of ask her
ya tambaya
kina shafa wannan kullun ki dan wanke fuskanki mana in ganki
dan daga kafa dan dage kwalliya
kaga kuma ni ban soyayya bai riga ya zama maybe domin fuskan mutum ba ba za a iya maybe don ta wanke fuskanta ba yanda yake ganin ta ba wai sai ya ce bare auren ba baya son ta kenan ai ni I believe that whether with makeup or without makeup
ko da shi ko babu
wanda shi ko babu na mace tana da kyau ba wanda zai iya zai tashi ya ce wai wannan matan ba ta da kyau domin ba ta shafa makeup ba ko kuma ta fi kyau domin ta shafa makeup in ta wanke kuma ba ta kai kyan hakan nan ba so I just believe makeup is just something that ana yin shi ne domin a dan kara wani abu ba wai domin a canza fuskar mutum gaba daya ba ba za ka gane mutum ba so it's just so that you can enhance your beauty. So in mutum yana ganin in fact na mutum da ka gan ta yi makeup ta yi kyau ko tana da kyau asalin ba makeup bane ya sa
wato shi makeup ya kara kankaro kyau kenan
so ya kankaro kyau wai su da ko shi makeup daga yau zuwa gobe zaka gan su they remain the same akwai wani sun yi makeup din nan kuma zaka gan sun canza kwata-kwata ba za ka iya gane su ba amma I believe duka all about the art kowa dai they should just embrace kowa yayi wanda zai iya yi ka gane ko maza kuma su dinga dan ga mana kafa kullun yanzu abin da ake yaye kenan zaka na ganin maza za su ce kamar in za su fita da mace sai sun kai ta inda za ta iya wanke fuskanta domin suna son su gan asalin fuskanta I don't really see it as an issue like in mace ta sa makeup ta yi kyau ta san tana da kyau makeup I makeup ba surgery bane kawai abubuwa ka san safa ai so in dai na ta shafa makeup ta yi kyau tana da kyau ce ba wai makeup yake sa ta kyau ba
to muna godiya sosai
okay thank you very much
so Allah ya bada sa'a a Salma Beauty Plus
Madalla Usman Kabara sai kuma mu fara da jin wata wakar wani fasihi da zamu tattauna da shi kai tsaye ta waya daga Niger
lalle computer ta yi riga malam masallaci
ta dauki wata wata daban ba
ta dauki wata daban
Allah zurki
to amma ba damuwa ai za a ji shi tunda gashi muna tare da shi kai tsaye za kuma a ji wakar daga cikin wakar da ya saka assalamu alaikum
inna alaikum assalam
to muna malam barka da warhaka malam mahmud
barka dai muna lafiya Allah Usman
lafiya law wallahi ayyuka
ya antu maryama ta takai na tana
kusa muna nan lafiya
ga ta nan zaune ga nazir Hausawa muna tare shi wayo
to madalla
yawa
madalla
yawa to muna magana akan ran da muka faru wancan makon da ya gabata sai lokaci ya mana halin sa shin ka nuna kai kana zaune a Niger kuma daga Kano ka fito har da waƙoƙinka da sauransu shin me ya kai ka daga Kano kuma sai ka tsallaka sai Niger kuma ka zauna can har ake ce maka me ma sarautar ka
sarautar waka
a gode ma Niger
okay abin da ya kawo ni Niger abu ne wanda za ake cewa tilas dole kanwan naki
to
mahaifiya ta haifafiyar Niger ce an haife ta a garin Tasawa a unguwar Harmawa anan aka haifi mahaifiyata su ne fami jigo waɗanda suke sarauta age shine abinda ya kawo ni Niger kuma babban abin da ya janyo hankalina shine ya za a yi in zo basirata ta amfani ƙasar mahaifiyata tunda mu ƙasar mu akwai fasihai da yawa bila adadin waɗanda suke irin waƙoƙina amma nan suna da ƙarancin waɗanda suke irin waƙoƙina shine babban abin da ya jawo hankalina har na dawo Niger da zama
eh a to lalle kai kake da mazauni ku a Niger to me ka fuskanta ko kuma me ka iya rarrabewa tsakanin waka a Niger da kuma yin ta a Nigeria
eto kamar zan iya ce ma abinda na fuskanta a nan wurin shine waka a Niger waka a Nigeria akwai bambanci bambancin na farko shine mawakan Najeriya waɗanda suke wakan Hausa idan kai nazari zaka ga wanda yake waka shine yake neman kuɗin da zai yi album shine yake tafiya ya kai kasuwa ya nemi waɗanda za su yi marketing su siya har ya dan samu fidda abin da zai samu ya ci riba ko ya maida kuɗinsa ko ya faɗi babu wanda zai kama masa in ba wani dan uwansa ba amma misali ƙasar Niger mawaƙan ƙasar Niger suna da wani gata wanda ba kowace ƙasa ce take da shi ba yau idan aka ce kai artist ne dan wasa ne kai mawaƙi ne kai dan film ne kai tashi zaka fidda wani abu naka in dai yana da ma'ana idan ka je ka ajje dosai ɗinka wato file mutane suka gani manyan mutane ƴan siyasa ne ƴan kasuwa da sauransu za su kama maka abinda zaka iya kashe miliyan 10 akwai wanda kai tsaye zai iya cewa ma ya dauki wannan nauyin miliyan 10 yayi maka saboda me saboda ci gaban kasar shi sannan mawakan Niger suna da wani gata wanda na Nigeria ba su da shi na daya mawakan Niger kai tsaye zaka ji gwamnatin su wani lokaci ta yaba da basirar wani ta ce bari mu fitar da shi kasa kaza ya tafi ya je yi performing a tura shi kasa kaza a tura shi kasa kaza ka gane ai kamar haka ne mawakan Niger suna da wannan gatan amma na Nigeria ba su da wannan gatan na Nigeria duk wani matsayi da ka kai kawai kudinka ne ya kai ka ko kuma wani wanda kake yi wa waka ya dauki nauyin ka amma ni dan ba haka ba za a yi daukar nauyin mawaki
to mun gode sosai Muhammad dama abinda muke son mu ji menene bambancin waka a Niger da waka a nan saboda yanzu lokaci ba zai bar mu mun gode kwarai da ka samu lokacin yin magana da mu a cikin yau da gobe haka
ku dawo Niger
to tattaunawa da Mahmud kenan kuka saurara wajen kabar yayin yanzu nan a masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntubar mu da ta shafukanmu na Facebook da Twitter ta lalubar sunan mu na boahausa.com
ko kuma kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To yanzu a madadin duka waɗanda suka taya ni wannan aiki kamar su
Nazir Ahmad Hausawa,
Maryam Bashir Bagaji
da Daniel Brown wanda ya jagoranci shirin da ma injiniyan mu ne wato Mark, sai kuma Ibrahim Jarrai da ya hada mu da ku kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa, mu zama lafiya sai Allah ya kai mu ranar Litinin a wani sabon shirin na yau da gobe. Maryar Amurka yau ta tantance.